ser tiaki mei kaem yaki zo kayaki domin a enka muntuba o ya Allah muntuba kai marjin kai hikimar muta kasa iyawar muta kasa o ya Allah muntuba muntuba kai mana jin kai.
Bible says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. In jama'a ta wadanda ake kiran su da sunana za su yi tawali'u su yi addu'a su nemi fuskata su juyo su bar mugayen ayyukansu sa'annan sai in ji su daga sama in gafarta zunubansu kuma warkar da kasarsu.
Shaidan ba zai yi nasara ba a cikin sunan Yesu a dukkan. Shaidan ba zai yi nasara ba a cikin sunan Yesu a dukkan.
I declare
Shaidan ba zai nasara ba.
Na kira sunan Yesu.
Achi kisu nengesu.